Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana kuma za ku iya kama mu ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka, a koda yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yau Juma'a 7 ga watan Yuni shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai.
To Zahra, Prime Minister Habasha Abi Ahmed ya sauka a babban birnin kasar Sudan yau Juma'a don ya hada tattaunawar sulhu tsakanin shugabannin mulkin sojan kasar da shugabannin yan adawa masu zanga-zanga. Kafofin watsa labarai da dama a Najeriya sun rawaito cewa wata kota a Abuja ta jingine dakatarwar da hukumar sa ido akan ayyukan kafofin yada labarai ta Najeriya NBC ta yi wa tashar talabijin ta AIT. Sannan a yau Juma'a ne Prime Minister Birtaniya Theresa May ta ajiye mukaminta na shugabancin Conservative Party.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kamar yadda Hafiz yanzu ya faɗa a kanin labarai, wata kotun tarayya da ke Abuja a Najeriya ta soke umarnin da hukumar kula da shirye-shiryen kafafen watsa labarai ta ƙasa wato NBC ta yi da dakatar da hukumar Dar Communication wato gidan rediyon Raypower da gidan talabijin din AIT. Sannan za ku ji cewa headquarter rundunar sojan saman Najeriya ta ce jiragen yakinta sun kai farmaki tare da rugurguza ɗaya daga cikin manyan sansanonin mayakan 'yan ta'adda a zirin yankin tafkin Chadi. Bayan nan za ku ji cewa a jamhuriyar Niger wani tashin hankali ne ya barke tsakanin makiyaya da manoma a garin Gaidamciku na ƙaramar hukumar Shitimari a jihar Difa. Daga bisani Mahmud Lalo zai gabatar mana da shirin duniya Amurka. Sannan za ku ji wasu ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Prime Minister Habasha Abi Ahmed ya sauka a babban birnin kasar Sudan yau Juma'a don ya hada tattaunawar sulhu a tsakanin shugabannin da ke mulkin sojan kasar da shugabannin 'yan adawa masu zanga-zanga da suke goyon bayan mulkin demokuraɗiyya, bayan da sojoji suka ɗauki wani mataki a wannan satin da ya hallaka sama da mutane 100. Ahmad ya haɗu da wasu manyan hafsoshin soja a Khartoum, kuma ana tsammanin zai haɗu tare da shugabannin ƙungiyar FDFC wadda gamayyar ƙungiyoyin masu neman canji ce, da suka jagoranci tarukan zanga-zanga da suka yi sanadiyar hamɓarar da tsohon shugaban Sudan Umar al-Bashir daga kankaragan mulki a watan Afrilu. A halin yanzu kuma ƙungiyar tarayyar ƙasashen Afirka ta ce ta dakatar da duk wata hulɗa da Sudan har sai ta kafa gwamnatin farar hula. Majiya Alhamis ne majalisar tsaro ta ƙungiyar tarayyar Afirka ta ba da sanarwar dakatarwar, yayin da shugabannin masu zanga-zangar a Sudan suka yi watsi da tayin da shugabannin mulkin sojan ƙasar suka yi musu na su zo a tattauna makomar ƙasar a siyasance a nan gaba. Kafofin watsa labarai da dama a Najeriya da suka hada da jaridun Daily Trust, Vanguard da tashar talabijin ta Channels sun rawaito cewa wata kota a Abuja ta jingine dakatarwar da hukumar sa ido akan ayyukan kafafen watsa labarai ta Najeriya NBC ta yi wa tashar talabijin ta AIT da Radio Raypower. A yau Juma'a ne alƙalin babbar kotu ta Abuja Nyan Eko ya yanke hukuncin cewa a bar abubuwan yadda suke. A jiya ne dai hukumar ta NBC ta sanar da dakatar da cibiyar watsa labarai ta DAR, wacce ta mallaki tashoshin na AIT, a bisa zargin cewa tana watsa labarai da rahotanni da ke iya tada zaune tsaye. A halin yanzu kuma kwamitin kare 'yan jaridu na CPJ da ke nan Amurka ya nemi hukumomi na Najeriya da su gudanar da bincike kuma su horar da duk waɗanda ke da hannu a cikin ɗan karen dukan da aka yi wa wani ɗan jarida mai suna Kofi Buttels, wanda aka ce an ba shi kashi lokacin da aka gan shi yana ɗaukan hoton bidiyo na wasu jami'an tsaro da ke dukan wani yaro matashi a garin Port Harcourt. Yau Juma'a ne Prime Minister Birtaniya Theresa May ta ajiye mukaminta na shugabancin jam'iyyar masu ra'ayin 'yan mazan jiya, wato Conservative Party, kuma ana sa ran a sati mai zuwa za a gudanar da zaben wanda zai gaje ta. May za ta ci gaba da riƙe wannan mukami har zuwa lokacin da za a zaɓi wanda zai gaje ta. Ana sa ran za a tsayar da sabon shugaba zuwa ƙarshen watan Yuli, amma kafin nan za ta ajiye iko akan duk wani batun da ya shafi ficewar Birtaniya daga ƙungiyar Tarayyar Turai, wanda aka ɗeba ma lokaci har zuwa 30 na watan Oktoba na bana. Prime Minister da zai mai gurbin May na da ƙasa da watanni 5 ya yanke shawarar ko zai ci gaba da fafutukar aiwatar da shirin May na jinkirta ficewa daga ƙungiyar Tarayyar Turai ko kuma su bar EU ba tare da wata yarjejeniya ba gaba ɗaya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Juma'a ne jami'ai daga Amurka da Mexico suka koma kan teburin tattaunawa don neman hanyar da za a magance matsalar kwararowar bakin haure daga ƙasashen nahiyar Amurka ta tsakiya zuwa kan iyakar kudancin Amurka da ya janyo barazanar cinikayya tsakanin ƙasashe makwabtan juna. A jiya Alhamis, Amurka ta matsawa Mexico don ta ƙara ƙoƙarin hana ƙaruwar bakin haure daga nahiyar Amurka da suke tunkaro arewaci don zuwa Amurka, yayin da shugaba Donald Trump ya sake sabunta barazanarsa ta saka harajin kashi 5% akan dukkan kayayyakin da ke shigowa daga Mexico a sati mai zuwa idan dai ba a cimma wata yarjejeniya ba. Mataimakin shugaban ƙasa Amurka Mike Pence ya ce ana samun ci gaba a zantawar da suke da Mexico a wannan satin, amma ya kuma ce Amurka tana son ƙasar Mexico ta ƙara ƙoƙari don hana kwararowar dubban bakin haure da ke fitowa daga ƙasashen Guatemala, Honduras da kuma El Salvador. Hukumar kiwon lafiya ta duniya WHO ta ce a kowace rana mutane fiye da miliyan 1 a duniya ke wayar gari su ga suna ɗauke da cututtuka da ake samu ta hanyar jima'i. A cikin rahoton da ta fitar da shi jiya Alhamis na nazarin da ta yi kan lamarin, hukumar ta ce a tsakanin kowane gungun mutum 25 a duniya kullum ana samun akalla mutum ɗaya da ke ɗauke da akalla ɗaya daga cikin cututtuka huɗu da ake samu ta hanyar jima'i. Rahoton na WHO ya ce a shekarar 2016, wacce ita ce shekarar ƙarshe da aka yi nazarin a cikinta, akwai mutane sama da miliyan 376 a duniya da ke ɗauke da waɗannan cututtukan, waɗanda kuma shekarunsu suka kama daga 'yan shekaru 15 da haihuwa zuwa ga masu shekaru 49 a duniya. Cututtukan hudu da aka samu ta hanyar jima'i sun hada da wata cuta da ake kira chlamydia da ke sa mata su fuskanci matsala wajen samun ciki.
Muhammad Hafiz Baballake ne ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da farko za mu fara da Najeriya, inda wata kotun tarayya da ke Abuja ta soke umarnin dakatar da cibiyar watsa labarai ta DAR, wasu gidan rediyon Repower da gidan talabijin ɗin AIT, wanda hukumar kula da shirye-shiryen kafafen watsa labarai ta ƙasa wato NBC ta yi, inda aka yi zargin cibiyar watsa labarai ta DAR da karya dokokin da aka ba su na lasisin izinin ayyukansu. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta haɗa mana rahoton.
Kotun tarayya da ke zama a Abuja a ƙarƙashin mai shari'a Inyang Ekwo ta soke umarnin dakatar da hukumar DA Communications masu rediyon Raypower da talabijin din AIT. Wannan ya biyo bayan shigar da ƙara ne da shugaban da Communications Raymond Dupaisi yayi akan matakin dakatar da gidajen watsa labaran da hukumar kula da kafofin watsa shirye-shirye ta Najeriya wato NBC ta yi. An dakatar da lasisin da Communications ne har zuwa wani lokaci da hukumar NBC bata kayyade ba. Sakataren hukumar NBC Muhammad Mustafa Sada ya bada hujjojin da yasa aka dauki wannan matakin.
Dokar da ta bullo da NBC din ta sa mataki cewa lalle ka tabbata in za a baka lasin ba za ka yi amfani da lasin din nan ba dan rarraba kan jama'a ko ta hanyar addini ko ta hanyar kabila ko ta hanyar bangaranci na kasa. Sai ka sa hannu akan wannan to kuma wannan doka in ka kasa shi in ka yi abu ga dama wani abu da yake bukata ko a tsaida lasin ɗinka kuma gaba ɗaya a kwace lasin ɗinka. Saboda haka dole muka damu akan abubuwan su ne kunnuwa mu muke ba mu jawo su mu ce ku zo mu zauna a ofis. Mun yi wannan ba su ɗaya ba su biyu da su ba. Mun nuna musu cewa kaza da kaza fa bai dace ba. Ya karya doka kaza. An ce wanda ba ya ji mai rabon shan doka ai ba ya jikwa ba. An yi ta kokarin a kwaɗe su an nuna musu to amma abin ya kai ya ci tura.
Amma kuma ƙungiyar 'yan jaridu ta ƙasa a ta bakin sakatarinta Shu'aibu Leman ta ce matakin da NBC ta ɗauka bai yi daɗi ba.
Matakin da NBC ta ɗauka na rufe gidan talabijin na AIT bai yi daɗi ba kuma mun mamaki kwarai da wannan mataki da aka ɗauka na rufe wannan gidan talabijin gabaki ɗaya tare da rediyo. To mu a ƙungiya mun yi kira ga NBC da ba tare da ɓata lokaci ba su buɗe wannan kafan watsa labarai domin mun tabbatar akwai matakai da za a iya ɗauka ladabtarwa idan an ga an yi lai kuma muna ganin haka ɗin gaskiya bai kamata ba a Najeriya ne ake irin wannan ɗaukan matakai wanda ba su dace ba saboda haka muna kira lalle a dakatar da wannan abin da ake yi saboda kar a yi rauni ma demokradiya.
A wani abu mai kaman nuna goyon baya ga hukumar NBC sakatarin wata ƙungiyar matasa mai kare muradin 'yan ƙasa da ake kira Youth Protect Nigeria Yahuza Abubakar Karshi ya yaba da matakin da hukumar NBC ta yi.
Shi karin kai shi bai san cewa yana da wani matsala ma wanda idan da baba zai tashi ya bullo da ababe inda ya kamata. Shi karin kai shi ya kamata ce yana na a rufe yanzu. Shine muka ga cewa bai dace ba irin su ire-iren su tashi suna wani magana yanzu saboda akwai illoli da yawa. Wannan mutumin da muke magana kansa baya biyan albashin ma'aikatansa kusan shekara 3 500 ya kora last year shekaran da ya shude har yanzu bai basu entitlement nasu ba. Yanzu ya fito yana so ya ma wannan gwamnatin ready akan cewa ana son a take hakkin na gidan rediyon sa. Wannan ba daidai bane.
Abin jira a gani shine ko hukumar NBC za ta janye dokar dakatar da da communications masu Raypower da AIT talabijin ko za ta ɗaukaka ƙara. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda. Hedkwatar rundunar sojojin saman Najeriya ta ce jiragen yakinta sun rugurguza ɗaya daga cikin manyan sansanonin mayakan 'yan ta'adda a zirin yankin tafkin Chadi a ci gaba da farmakin da take kaiwa 'yan ta'adda. Wakilin murya Amurka Hassan Maina Kaina daga Abuja ya aiko mana rahoton.
The operation was executed yesterday. It's part of the ongoing operation, especially the air offensive operation being conducted against the terrorist targets within the Lake Chad Green Fringes.
Kakakin hedkwatar rundunar sojojin saman Najeriya kenan, Air Commodore Ejikunle Daramola, ke mana ƙarin bayani bisa wani wawan hari da suka kai ta sama, inda suka yi ta ruwan wuta ga 'yan ta'adda a zirin yankin tafkin Chadi. Yace bayan da jiragen leken asirinmu suka tattaro mana mahimman bayanai dangane da wani babban sansanin mayakan ISWAP a wajajen dazucan zirin tumbin mai koya. Nan take muka tare da jiragen yakinmu samfurin Alpha Jet suka afka masu. Na tambayi Air Commodore Daramola ko wani irin barna suka yi wa mayakan na ISWAP.
They were able to record the direct hits within that location and then the logistics facilities structures.
Yi murugurguza kayakin amfanin su, irin su na'urar samar da hasken wutar lantarki mai aiki da hasken rana, wato solar panel. Sannan muka kakkashe mayaka masu yawan gaske, kamar kuma yadda muka ga tulun makamai da kuma man fetur din su na ta cin wuta.
Then the logistics facilities with fuel, ammunition and other things were seen engulfed in huge balls of fire as a result of the airstrikes.
A cewar masanin tsaro Dr. Kabiru Adamu, irin wannan nasara da sojojin Najeriya ke samu abu ne mai karfafa gwiwa.
To samun irin wannan nasara da kuma fitar da jawabi irin wannan zai taimaka ya karfafa ma sojojin zakata.
Wing Commander Musa Isa Salman mai ritaya yace matakin da mayakan saman Najeriya ke dauka a halin yanzu na bankado maboyar yan ta'adda na ISWAP da Boko Haram sannan kuma afka musu wannan dama can shine abin da ya dace.
Shi wannan nasaran sai a ce abin yabawa ne, kuma muna fatan a ci gaba da samun irin wannan nasarorin, kuma shine abin da kullum muke fadi cewon ya kamata strategy ya zama cewon akan kai yakin ne ga su yan ta'adda. Kar a jira a ce sai sanda suka kawo farmaki sannan a kora su, a'a, ya kamata a nemi inda suke ne a kai wannan farin gare su, ta haka ne kadai za a iya shawo kan wannan al'amarin. Ba kawai a zauna ba cewa sai sanda suka kawo fari sannan a kora su.
Eh, dan kaga shi ma kamar yadda shi da Ramon yake cewa ya ce air offensive, ya kawo farmaki din ko?
Eh,
yawa.
Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan mai na kaina. A jamhuriyar Niger, wani tashin hankali ne ya auku tsakanin makiyaya da manoma a garin Gaidamchuku na karamar hukumar Shitmari a jihar Diffa, abin da ya sanadiyar asarar rai. Wakiliyar murya Amurka Tamar Abari ta aiko mana da rahoton.
A garin Gaidamchuku na karamar hukumar Shitmari ne dake yankin Diffa, wata rigima ta auku tsakanin manoma da makiyaya wanda kuma ya haddasa asarar rai na mutum guda a ciki, yayin da mutum hudu suka ji mummunan rauni. Jibrila Malan Kalla shine magajin gari na karamar hukumar ta Shitmari, ya kara mana haske a yayin da nayi hira da shi a wayar tarho.
Ko ga asarin da suka
ganin cewa yanzu damanar wani wuri bata ma fara ba, bare a ce ko an fara aikin gona, kamar wani abu ne ya hada su ko ko wajen gyaran gonan ne, tunda yanzu makiyaya ai ba za a ce ba sun shigo gona.
Ana da ba a gane menene a tsakanin su, ko wani tsohon abu ne ya tashi ba mu sani ba abu da yake. To ni da Allah samu labari da ta so wata kuma ta gaya a kuma firebe ga zama mu firebe ne gaban mu. Sabon ba firebe ga yana da ana tashi a cikin ciki ya samu da fara a yanka so da wani mota da wani kayan.
Kamar an samu rasuwa ko jin ciwo haka a tsakanin su.
Eh, an samu mutum ɗaya rasu wajen ga motsin manoma. To akwai da wani da suka rauni cibiyoyi da cikin an kawo su nan likita ne ba a wasu abu da su biyu kuma a mutu ba su.
Kamar yanzu su waɗannan jami'an tsaro da aka tura sun kamo mutanen.
Cibiyar da suka yi bannan an kama mutum guda, an kawo suna da labarin wannan jandar musu da musu kama mutum guda. Yanzu da za a cika a gani menene mu ya haɗa su ne da wannan da ya can tsakanin.
Yanzu wani mataki ne kuke ganin ya dace a ɗauka ganin cewa damanan ma bata fara ba gashi sun fara rigima?
To nan dama ba gurin noman rani ne inda suke nan da suka yi rigima, dama babu noman damana a can, dama dai wanda dai noman rani da yake yi kuma rani ma ana nema yanzu abin da ya saura albasa da suna neman su fashi. To abin zu ba mu damu ba kanshi sosai ka abin kwaɗa ne kamar masaya da manoma kuma abin kuma an tashi kamar kwaɗan kabilanci ne.
Ganin cewa wannan yanki naku da yanki ne wanda yake da matsalar tsaro, kamar yaya al'amarin tsaron yake a yanzu?
Sojoji. suka shiga cikin rundunar aka kashe aka ba su da aka kashe wutar.
Garin na Gaidam Cuku dai ana samun ruwan sama wanda ke kwanci abinda ya ba jama'ar garin damar yin noman rani a wurin. Ainihi karamar hukumar Shetimari yanki ne da ke da kwanciyar hankali. Mafari kenan al'ummar ta ke gudanar da kasuwanci da noma da kuma kiwo. A baya-bayan nan ne dai suka fara fuskantar tashe-tashen hankali, rigingimu tsakanin makiyaya da manoma yayi kamari. Hakan ne kuma ya kai hukumomi shirya tarurruka na waye kai da rigakafin rigingimu a wajen, amma abin ya ci tura kamar yadda aka samu wannan tashin hankali. Yanzu haka dai a cewar magajin garin na Tetimari, al'amarin yana hannun hukuma, za kuma a gudanar da bincike don nemo bakin zaren. Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagaran a Jamhuriyar Nijar. A gaida Tamar Abari, masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu ya ce karfe 11:20 na safe, ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Duniyar Amurka. Shirin Duniyar Amurka na wannan mako zai ta'allaka ne kan ziyarar da shugaba Trump ya kai a Burtaniya a farkon makon nan. Ziyarar aikin da ya kwashe kwanaki uku yana yi, wacce ya kaita yayin da Burtaniyar ke kicin ficewa daga kungiyar tarayyar Turai. Lamarin da ya kai ga Prime Minister Theresa May ta yi murabus daga makaminta, yayin da kuma a gefe guda wasu suka yi zanga-zangan nuna adawa ga ziyarar ta shugaba Trump. Sunana Mahmud Lalo. A ranar ta biyu ne da yayin wannan ziyarar aiki ta shugaba Donald Trump a Burtaniyar, jama'a da dama suka bazama akan titunan birnin London suna zanga-zanga, inda suka aike da sakonni daban-daban ga shugaban na Amurka. Charlie, wani mazaunin birnin London ne, yana kuma ɗaya daga cikin mutanen da suka yi zanga-zangar.
Because of his climate change policies and the fact he's pulled out of the Paris agreement.
Yace ni na fito yin wannan zanga-zanga ce saboda irin manufofin shugaba Trump kan sauyin yanayi, da kuma yadda ya fice daga yarjejeniyar kare muhalli da aka kulla a Paris. Ita kuwa Christine Fosh, wacce ita ma tana cikin masu zanga-zangar, ta ce dalilinta na fita zanga-zangar shine
values like respect for other people, tolerance, non-discrimination.
Ina so naga ana tabbatar da halaye na mutunta bil'adama, hakuri da juna, da kuma daukan kowa a matsayi daya.
Ga kuma abin da Ethan Holding ke cewa, wacce ita ma tana cikin masu zanga-zangar.
My biggest problem with Trump is just the hate within him and the fact that he can bring that hatred out in other people.
Babbar damuwata da Trump ita ce irin kiyayyar da yake nunawa, inda har ta kai ga yana fitowa fili yana nunawa.
To bai ga waɗannan mutane, kungiyoyin da ke kare muradun mata ma sun fito sun yi zanga-zanga kan abin da suka kira na kokarin da gwamnatin Trump ke yi na dakile yancin yin zabi a fannin haihuwa. To sai dai shugaba Trump ya yi watsi da batun na zanga-zangar, inda ya ayyana su a matsayin labaran kanzon kurege, yana mai cewa al'umma kasar ta Burtaniya ta nuna mai kauna ta hakika.
Even coming over today there were thousands of people cheering.
Yace a lokacin da nazo a yau akwai dubban mutane da suka yi ta nuna min kauna, sai kuma naji an ce wai masu zanga-zanga ne. Sai nace ina masu zanga-zangar, ban ga ko ɗaya daga cikin su ba.
And then I heard that there were protests. I said, where are the protests? I don't see any protests.
To baya ga batun zanga-zangar, shugaba Trump ya faɗa manema labarai cewa yana burin ganin kulla wata yarjejeniyar kasuwanci tsakanin Amurka da Burtaniya.
There is tremendous potential in that trade deal.
Yace akwai babban alfanu a wannan yarjejeniyar kasuwanci wanda ya dara wanda muke gani a yanzu.
I say probably 2 and even 3 times of what we're doing right now.
Ita ma a nata bangaren, Prime Minister Burtaniya Theresa May, wacce a ranar Juma'a da ta gabata ta soka daga mukaminta na shugaban jam'iyyar Conservative saboda ta gaza cimma matsaya kan ficewa daga tarayyar Turai, ta goyi bayan wannan yarjejeniya.
And it is this relationship that helps to ensure there are jobs that employ people here in the UK.
Wannan dangantaka ita take tabbatar da samuwar ayyukan yi ga mutane a Burtaniya da Amurka, wacce kuma take samar da ci gaban mu da tabbatar da makoma mai kyau.
And in the United States that underpins our prosperity and our future.
To amma masu fashin baki irin su Jacob Parakilis na Chatham House sun kore yiwuwar kulla wata yarjejeniya tsakanin Amurka da Burtaniya a nan kusa.
with Brexit still uncertain and the inability to determine.
Yace yayin da ake fuskantar rashin tabbas kan shirin ficewar Burtaniya daga tarayyar Turai, sannan ga rashin tabbas da ake fuskanta kan yadda dangantakar kasashen biyu zata kasance a nan gaba, yayin da ba a samu maslaha ba kan ko Burtaniya zata ci gaba da zama a cikin tsarin cinikayya na bai daya ko kuma tsarin kasuwancin da ba shi da shinge ko haraji da kungiyar tarayyar ta Turai.
A resolution to the question of whether the UK will remain in the customs union or the single market with the European Union.
A bangare guda kuma a wani yunkuri da ya shiga tsakani a rikicin na ficewar Burtaniya daga kungiyar tarayyar Turan, Trump ya gana da shugaban masu goyon bayan ficewar, wato Nigel Farage, wanda ba sa ga maciji da Prime Minister May. Masu sauraro da aka maka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani jiko don Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Julie Lathers Gresham da ta haɗa wannan shirin, sai kuma Patsy Wilekuswara wacce ta haɗa ainihin rahoton. Mahmud Dalo ke cewa ya hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Saƙonmu na farko daga Haƙilu Nurwani Malumfashi, inda ya ce, "Shugaba Buhari, ka wadata al'ummar Najeriya, shine matakin farko da ya kamata ka yi ba yawaita yawon ƙasashen duniya ba." Daga nan sai saƙo daga Aliyu Abdullahi Dorin Baga. Ya ce, "Rashin jituwa da ke faruwa tsakanin masarauta da gwamnatin jihar Kano abin takaici ne. Da fatan malaman addini da masu faɗi aji za su sa baki don a daidaita al'amarin." Sai kuma saƙon Ukabashi Abdulsalam Koko, inda ya ce, "Salam VOA Hausa, ina taya dukkan al'ummar musulmin duniya baki ɗaya murnar bukukuwan sallah bayan kammala azumin watan Ramadana. Da fatan Allah ya maimaita mana, amin." Saƙonmu na ƙarshe ya zo ne daga Abbas Baffaci Lady daga jihar Bauchi. Ya ce, "Assalamu alaikum sashin Hausa, ina so a yau ku bani dama na taya 'yan uwana musulmin duniya murnar kawo ƙarshen azumin watan Ramadana. Allah ya sa muna cikin bayan da aka musu rahama a cikin wannan watan. Allah ya bamu ikon amfani da darussan da muka koya." To jama'a, muna godiya kuma ci gaba da aiko mana da saƙonninku. Huta lafiya.
A gaida Binta S. Hero da wasiƙun masu sauraro, yanzu kuma sai labarai amma a taƙaice.
To ga labaran a taƙaice. Prime Minister Habasha Abi Ahmed ya sauka a babban birnin ƙasar Sudan yau Juma'a don ya haɗa tattaunawar sulhu a tsakanin shugabannin da ke mulkin sojan ƙasar da shugabannin 'yan adawa masu zanga-zanga da suke goyon bayan mulkin demokuraɗiyya. Bayan da sojoji suka ɗauki wani mataki a wannan satin da ya hallaka sama da mutane 100. Kafofin watsa labarai da dama a Najeriya da suka hada da jaridun Daily Trust Bangar da tashar talabijin ta Channels sun rawaito cewa wata kotu a Abuja ta jingine dakatarwar da hukumar sa ido akan ayyukan kafofin watsa labarai ta Najeriya NBC ta yi wa tashar talabijin da radio ta AIT. A yau Juma'a ne alkalin babbar kotu a Abuja Nyang Eko ya yanke hukuncin cewa a bar abubuwan yadda suke. A yau Juma'a ne Prime Minister Burtaniya Theresa May ta ajiye mukaminta na shugabancin jam'iyyar masu ra'ayin 'yan mazan jiya, wato Conservative Party, kuma ana sa ran a sati mai zuwa za a gudanar da zaben wanda zai gaje ta. May za ta ci gaba da rike wannan mukami har zuwa lokacin da za a zaɓi wanda zai gaje ta. Ana sa ran za a tsayar da sabon shugaban zuwa ƙarshen watan Yuli.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Kada ku manta, a duk lokacin da kuke so za ku iya sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata, kuma kallon labarai cikin hotuna da bidiyo a shafukanmu na intanet, wato voahausa.com ko sashen hausa.com. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, sai Tadi Abiji da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni, da injiniyanmu na yau ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.